Sasha Hausa na VOA ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60 a Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake yamma kan mita 102.5 a Zongon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Fara'a Nomad Sarauniya Dalol Duniya a Ghana kuma ana shin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a VOA Hausa ko sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Ajli Torone tare da Ibrahim Garba bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto kan wani sabon rikici da ya barke a hukumar inshurar lafiya ta Najeriya.
Yan kwadagon sun zargi Professor Usman Yakubu da sabawa kaidojin hukumar daraktocin wannan hukuma.
Haka kuma za ku ji martanin gwamnatin Niger ga zargin da wani dan majalisa yayi na cewa gwamnatin jihar ne ya sa aka tsare shi.
Gwamna Abubakar Sani Bello ba shine Inspector General na Police ba.
Dake yau Juma'a ce babbar rana, don haka rana ce da za ku gaya mana abinda kuke so a bangaren bayani ra'ayi in mun bude line wayar mu mai lamba 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran duniya. Papa Roma Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tafargazar lalatar nan wadda ta kanta a majami'ar Katolika. Tun da farko a wannan shekarar Well ya maye gurbin Cardinal Theodore McCreek Bishop din Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata. To sai dai kuma shi ma Well ya shiga matsala saboda yadda yayi da batun zargi-zargen aikata lalata da aka yi ma wasu shugabannin Katolika tun lokacin yana Bishop din Pittsburgh a jihar Pennsylvania daga shekara ta 1988 zuwa 2006. Wani gungun masu taya alkali yanke hukunci a Pennsylvania ya gano cewa a watan Agustan da ya gabata shugabannin majami'ar Katolika fiye da 300 sun yi lalata da yara kanana 1000 cikin shekaru 70 da suka gabata, kuma shugabannin coci na Katolika sun yi duk abin da suke iyawa suka yi rufa-rufa. Wata kotun Turkiya ta yanke hukunci ma wani pasto ba amurke na laifin aikata ta'addanci. To amma kotun ta ce shekaru 2 da faston ya shafe a kurkuku sun zama madadin zaman fursunan da ya kamata yi, don haka a yanzu shi yantacce ne, don haka yana iya ma barin kasar. A baya tsare pasto Andrew Brinson ya janyo takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Turkiya, da alamar hukuncin da kotun ta yanke a yau Juma'a ya share fagen dawowar faston Amurka. Bayan sake shi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba dadewa ba Pastor Brinson zai zo nan Amurka. Jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka. Martin Ower, kwamishinan sashen kai daukin gaggawa, ya gaya ma kamfanin dillancin labarai Reuters cewa gocewar lakar ta gungura manyan duwatsu zuwa cikin kogi, da haka kogin ya batse har ruwa yayi gaba da mutane da dama. Hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya karuwa a yayin da masu ayyukan ceto ke ta kwakulo baraguzan da ke kasan tsaunin Elgon mai tazarar kilomita 250 daga Kampala babban birnin kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren jiya Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. Masu hasashe sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuka waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta Michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan North Carolina da kuma kudancin yankin tsakiyar Atlantika. Suka ce har yanzu guguwar ta Michael na tafar da iska mai gudun kilomita 85 a sa'a guda. Tunda safiyar jiya Alhamis guguwar ta Michael ta kuro iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya a jihohi da dama na kudu maso gabashin Amurka, bayan da ta tafka barna a sassan Florida Panhandle a matakin mummunar mahaukaciyar guguwa. an ba da rahoton mutuwar mutane akalla 6 sanadiyar guguwar ta Michael wadda ita ce mahaukaciyar guguwa mafi muni da aka taba gani a yankin kuma ta uku a girma a tarihin Amurka baki daya. Sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin ya faɗa yau jama'a cewa har yanzu yana shirin tafiya babban taron tattalin arziki da za a yi a Saudiya a ƙarshen wannan watan, yayin da take dada tabbata cewa an kashe wani dan jaridar Saudiya a cikin karamin ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul na kasar Turkiya. A halin yanzu kam yana shirin tafiya, abinda Mnuchin ya gaya ma kafar labarai ta CNBC kenan. Ya kara da cewa amma idan aka samu wasu karin bayanan da suka canza al'amari za mu yi nazarin batun, to amma a halin yanzu ina shirin tafiya. Manyan bankuna na shiyar cinikayya ta Wall Street su ma za su je wannan mashahurin taron cinikayya a birnin Riyadh, duk wada karuwar manyan kafafen yada labarai da kamfanoni da ke janyewa daga wannan harkar da kuma yanke hudur cinikayya da Saudiya.
Labaran duniya ake shi daga sashen Hausa VOA a Washington DC. To madalla yanzu ya rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton Hassan Baina Kaina kan rikicin da ke ci gaba da barkewa a cikin hukumar inshurar kiwon lafiya ta Nigeria.
First and foremost, we have allegations against him that borders on financial misappropriation, diversion and others.
Babban sakataren kungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Nigeria kenan, Comrade Isaac Ademoke, ke jawabi yayin taron manema labarai inda suke zargin babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Nigeria, wato NHIS, Professor Usman Yakubu, da aikata ba daidai ba musamman wajen gudanar da harkokin kudi na hukumar, inda suka ce ya shigo da wasu manyan jami'ai guda 15 ba bisa ka'ida ba daga wajen wannan hukuma don gudanar da wasu muhimman bangarori na hukumar, da kuma gudanar da kashe wasu kudade masu yawan gaske ba bisa ka'ida ba. Kazalika, ƴan kwadagon sun zargi Professor Usman Yakubu da sabawa ka'idojin hukumar daraktocin wannan hukuma da dai sauran zarge-zarge. To ko takamaimai yanzu me kuke son a yi?
Eh, shu time to step aside.
Isto muke a daktar da shi, a bincike shi, in har yana da laifi to a dau matakai a kansa don ya zamto darasi ga na baya.
To serve a deterrent to others who may want to emulate him in the future.
To sai dai kuma a ɗaya bangaren, kungiyar ma'aikatan gwamnati ta Najeriya a hukumar ta NHIS ta ce ita tana tare da matakan kawo gyara da babban sakataren hukumar Professor Usman Yakubu ke dauka. Hukuma Comrade Shehu Muhammad Gajo shine shugaban kungiyar kuma ya min karin bayani.
Musan da maganar ba a yi da yawunmu ba, kuma da ainihin wannan rigima mai kawo ta ne. Wa'annan ƴan union wanda muka nesanta kanmu da su suna kokarin duk yanda za su yi su tada zaune tsaye a cikin office din, saboda waɗansu daga cikin su and health maintenance organization suna alaka da su. An hana su corruption, to sai suka samu waɗanda suke cikin NHIS suna taimaka musu. So waɗanda ƴan union abinda suke kenan. Akwai waɗansu kuɗaɗe wanda su waɗannan HMOs din aka ba su daga NHIS. Kuɗin nan suka taru suka zama har biliyan 1 da dubu 100 da miliyan 200. Sai aka ce musu waɗannan kuɗin ku dawo da su. Shi Professor Usman Yusuf ya dage ya ce wannan kudin sai HMO sun dawo da shi. So sai HMO suka dauko kudin nan suka dawo da kudin, aka dauki kudin nan aka sa a CBN. So amma HMO tunda sun san NHIS suke regulating din su, ba za su iya zuwa su yi fada da NHIS gaba da gaba ba. Sai suke amfani da bata gari, sai suna shiga rigunan union suna amfani da su suna fada da hukuma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Agai da Hassan daga Abuja, bari mu je Minar jihar Niger, inda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ke dauke da nashi rahoton kan zargin da wani dan siyasa yayi wa gwamnatin jihar.
Da majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin Sulaja, Tapa da kuma karamar hukumar Gurara a jihar Niger, Honorable Abubakar Lado Sulaja, ya ce gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shine ya kulla makarkashiyar da ta sa 'yan sanda suka cafke shi har ya kwana 2 a hannunsu a Abuja. Rahotanni dai sun nuna cewar sai da majalisar wakilan Najeriya ta sa baki sannan aka saku Honorable Abubakar Lado din to amma gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu wajen kama dan majalisar Honorable Abubakar Lado wanda tsohon shugaban matasan jam'iyyar APC ne a Najeriya ya ce gwamna Abubakar Sani Bello shine ya bada umarnin ƴan sanda su kama shi a Abuja kamar yadda ya bayyana mun ta wayar salula to kokarin jin ta bakin headquarter rundunar ƴan sandan Najeriya dake Abuja akan wannan al'amari ya ci tura amma kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indachi ya nesanta gwamna Abubakar Sani Bello da batun kama dan majalisar
gwamna Abubakar Sani Bello ba shine inspector general na police ba
amma shi bayanin da ya bisa umarnin gwamnan yasa ƴan sandan suka
ina ruwan gwamna ciki yau ne shi Honorable Lado ke Niger in mutun zai yi magana ba tsari mutun ya ji tsoron Allah ko da an ce siyasa mutun ya ji tsoron Allah ya gaya ma jama'a jihar Niger da duniyar Najeriya da ƴan jami'an ƴan majalisa abinda ya faru a Suleja in su in jihar nasu ne in irin wannan abun ya faru aka yi wani abu ai ba tsayawa za su yi Abuja kawai su yi ta magana ba
kama shin yana da alaka da abubuwan da suka faru
ba tsari ni dai abinda zan gaya maka inda bai faɗi sunan gwamna Abubakar Sani Bello da ma ba ruwana amma tun da yake faɗi gwamna sunan gwamna Abubakar Sani shi yasa ka tambaye ni ba ruwan gwamna Abubakar Sani Bello a cikin rike maganan Lado
to sai dai a gefe guda shugaban karamar hukumar Tafa Honorable Ado Abubakar Tafa ya ce shine ya kai karar dan majalisar wajen shugaban ƴan sandan Najeriya saboda zargin yunkurin hallaka shi da yace dan majalisar yayi a lokacin wani yakin neman zabe kamar yadda ya ce damun ta wayar salula Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Mustafa Nasiru Batsari kenan daga Minar jihar Niger to kamar yadda nace yau ranar raba ku damar bayyana ra'ayoyi ne akan duk abin da kuke so don haka sai a kimtsa kiran mu a lambar 1-202-205-6555 bayan mun gama jin wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Salamu alaikum, muna da sako da Kaduna. Wane ne Kaduna?
Rabu ne manja dokar dare ga kanwa.
Okay Mallam Rabiu, ba mu albarkacin bakin ka.
Da mu mu gaskiya mu yau watan mu bakwai ba mu da wutar lantarki tun daga dare zuwa doka abin da ya wuce. In shi ne da Allah muna roƙo ko ne fa ne ko gwamnati ne ko mu ne ba mu san waye ne ke gyarawa ba, amma dai a gyara su zo da karɓan kuɗi. Amma ya ba su kuma sai a bar mu shiru. Ga wuta ta tsanta yanzu duk garuruwa muka je mu gunta, amma mu nan fulafale sun haɗe da sauran abubuwa ba wanda ya kula gyara mana. Sai Allah muna roƙo ko gwamnati ko ciyamin ko kuma mu ne za mu haɗa kuɗi kobo.
To Mallam Rabiu, mun gode Allah ya sa su gabadin sun ji saƙonka. Sai kuma muna da Mallam da Katsina. Me sunanka Mallam?
Amal Malam Abdulhamid mai Adwa.
Malam Abdulhamid, da faɗi albarkacin bakinka.
To ni abin da nake so in faɗa, ina so in kira ga shugaba Muhammadu Buhari da don Allah kamar maganar tsaro din nan da ake magana, to ya kamata a yi gyare-gyare a cikin harkar tsaro din nan. Ni an yi wannan gyare-gyare din, insha Allah za a samu canji a cikin wannan harkar tsaron, amma abubuwa suna yin gaba suna yin baya. Muna ganin kamar ana mishi sabotajin abubuwa din.
Okay Mal Abdulhamid, da mun gode. Su muna da sako daga Kaduna. Wani akan layi Kaduna?
To ranka dai, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga Garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Okay Mal Murtala.
To to gaskiya muna ganin yadda kowanne manyan jami'in nan guda biyu suka tsaye da yan takara. Kuma abinda muke so mu shaida musu, lalle duk ɗan takaran da ya ba mu kuɗi wallahi za mu karɓa, da muna cikin buƙata ne. Amma fa gurin kaɗa ƙuri'a sai mun tantance, mun tace, mun samu wanda muka san zai mana aiki. Ko abinda muke kira su kullum muna duba fa shugaban da zai raya ƙasa ne, ba wai ka zo ka ɗauki abubuwa kana ba mutane ba, in ka ba mu je za mu karɓa. Wannan albishir muke musu, ai mun dawo hankalinmu, mun san me samu, mun san wanda zai samu, yana son wasu manyan ƙasa ne.
Mallam Murtala,
mun za ku tashi lafiya.
Amin Mallam Murtala, mun gode. Kaduna, wani akan layi?
Hello
Mallam, wani akan layi da Kaduna?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yakubu Dot 717 daga nan garin Kamuru, zangon katar local government.
Okay Mallam Yakubu, muna jin ka.
Yawwa, ina son bayyana ra'ayina ne, kuma na yi daɗi da yau da yake Juma'a ne.
Eh, ina jin ka Mallam Yakubu.
Yawwa, ina ma shugaban ƙasar mu ne jiran gado a Teku Fata Alheri.
To Allah ya sa ya ji wannan sakon naka. Yanzu bar mu leka Abuja. Wani ne ke kuke da sako daga Abuja?
Allah Sa'idu ne kuke magana da shi daga Abuja.
Okay Mallam Sa'idu.
Muna lafiya.
Lafiya lau.
Na farko dai ina yi godiya ga Allah da ya bani iko yau na sami ku, don ina ta nema ban samu ba sai yau.
To mun gode Mallam Sa'idu.
To sannan ra'ayina na biyu, wannan lokaci da muka shigo na siyasa, to muna fata Ubangiji Allah sa a yi ta lahiya, a ƙare ta lahiya.
Sai sako mu na gaba, wani ne akan layi? Wa alaikum salam.
Na Hassan Naibi daga Hayin Damani.
Okay Mallam Hassan, faɗi mishi albarkacin bakinka.
Abin da ke bakina, ina gaida shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma ina fatan a yi zaɓe lafiya, kuma ina sa ku yi wa 'yan siyasa gargaɗi na Najeriya a kan su yi siyasa mai tsafta banda fada. Saboda haka kuma ina gaishe ku, wannan shi ne karo na farko wanda na same ku. Na gode, na gode. Allah shi ba mu alkhairi.
To mun gode ƙwarai. Kuna dai tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Layukanmu suna buɗe, sai ku kira ku faɗi albarkacin bakinku akan wannan rana ta Juma'a. To har yanzu dai muna nan a sashen Hausa. Wane ne kan layi?
Ibrahim ne wancan hula da mai gode a cikin ba.
Okay, ba mu albarkacin bakin ka.
To ni albarkacin baki na bisa ga ainihin ƴan takarkarun mu na Najeriya gabaki daya. Waɗanda suka tsaya a rigingar APC sannan kuma Talakawa na son su amma kuma wasu da su ba sa son wani Talakawa ke so. To shawara da nake ba ku dan Allah su bijo su jam'iyyu waɗanda suka fi dacewa tsaya a wajen ƴan takarkaru waɗanda Talakawa ke so. Amma ba kuma ba PDP ba PDP ba su daidai wata jam'iyya wadda ba su da alaƙa da PDP shawara nake ba su kenan.
To mun gode Allah ya sa shugabannin naku sun shi yanzu ba mu liƙa a Katsina. Wane ne a Katsina? Okay, malam to faɗi albarkacin bakin ka. Mun gode.
Yau muna tabbatar da cewa wannan shugaba namu mun tiyan muna fatan Allah ya bashi ikon kira alƙawarin dan shine tsakkiyar shugaba amma wannan wanda ake tunanin zai amfani da kuɗin shi ya wadar mutane muna fatan abinda zai zama alheri ga al'ummar Najeriya Allah za a mana shi wanda ya zo da kuma Allah mai da mai yaudarin shi a huta daya.
To mun gode kwarai. Yanzu daga Katsina sai mu leka a Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Akwai dole mai wa kambara ba.
Malam Bello, salamu alaikum. Malam Bello, kana jin mu?
Abin da ke faɗa kai. Ero.
Eh.
To gaskiya abubuwan da ke fara abin ya kamata a jiwa su. Aka ce yanzu sai da an kai zabe usun a halin da mutane suke cikin sai an dauki tsaro wanda ya wuce an kai wajen yan sanda 44 an ce soja 14 an ce mane ne kaza kaza don sai wannan zabe to an ganin da cikin gari an karba su inda a wajejen da ake samun abun nan da ya hai wannan abu ne.
To mun gode Malam Bello. Yanda ka Sokoto sai mu leka Kaduna. Wane ne dake daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Okay Malam Musa, muna jin ka.
Yawwa, to na ra'ayi yau kamar inda shugaban karamin hukumar Dankuwa Sagu Alhaji Suleiman Sabihin ya magana akan cewa da su al'ummar Najeriya da su san wani za su zaɓa akan duk mutum da suka tabbatar da shi zai musu adalci to shi ya kamata su zaɓa. To kaga tunda wannan kira ne ga zaɓaɓɓen shugaban karamin hukuma to ya kamata al'umma biyan da ya kamata tabbatar da duk wanda suka zaɓa da suka san zai kawo musu cigaba kamar irin zaɓen Malam Muhammadu Buhari shi ne zaɓe na gaske. Kuma ina muku fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode, a tashi lafiya.
Amin Malam Musa. To sai mu ƙara koma Sokoto. Wane ne daga Sokoto?
Kuna magana da Abdullahi Musulmi Shehu.
Okay Malam Shehu, faɗi albarkacin bakin ka.
Abdullahi Musulmi Shehu.
Okay Malam Abdullahi, muna jin ka.
Ya masha Allah, ina kira da mataimakin shugaban ƙasa da kuɗin da ya so ya kashe daloli ya koma yadda wasu shi kashe shi koma kashe wasu irin su lallai haƙiƙa zai faɗi ƙasa. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya shi ne Jawar Buhari insha Allah da Allah 2019 yana nan bayan shugaban ƙasa ni talakawan Najeriya. Hello,
muna jin ka. To Allah ya sa sai shi wannan saƙon naka Malam Abdullahi.
To masha Allah, ku zama lafiya.
To mun gode. To madalla yanzu kuma sai wasannin a takaice.
Wasanni a takaice. A cikin makonnin ne kungiyar kwallon kafa na ƴan matan ƙasar Jamhuriyar Kamaru suka gudanar da wasan sada zumunci da takwararsu ta ƙasar Faransa a birnin Paris. Anda kungiyar kwallon kafa ta matan ƙasar Faransa suka lallasa kungiyar kwallon kafa na matan ƙasar Kamaru da ci 6 da nema. Ƙasar Kamaru kuma ko kwallo ɗaya ba su jefa a lagar ƙasar Faransa ba. An nade tabarmar wasan. Ƙasar Faransa na da ci 6, ƙasar Kamaru kuma na da 0. Sai kuma ta bangaren shugabannin riban ƙwarya na hukumar hukumar kwallon kafa kasar ta jamhuriyar Kamaru Finkafut shugaban Narigon Metin Hafi da tawagarsa a yayin da wa'adin da aka deba musu ya kawo jiki gwamnatin kasar ta kara musu watanni biyu domin su kammala ayyukan da suka sa a gaban su musamman ma na sake sabon zaben shugaban hukumar na kasa baki daya da kuma na jihohi goma na kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma kulakulab din kwallon kafa masu buga La Liga na kasar a yayin da suke kokari na dawowa daga hutun da suka tafi na ƙarshen shekara-shekara sai kuma kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru inda wata Bus Lions kocin kasar Clarence Didop ya kira ɗan takale da na kasar ta Kamaru wanda suke bugawa a kasashen ketare da su zo domin hada gasar sada zumunci na shirye-shiryen da suke yi domin tarban cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka da za a hada a kasar ta jamhuriyar Kamaru a shekara ta 2019 Karabik Joel Matif da Basogo basu amsa goran gayyatar da kocin ya musu ba masu magana suna cewa da walakin Gora Amiya Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to madalla yanzu sai shirin mu na karshe labarai a takaice
to a takaice Papa Roma Francis ya amince da murabus din Cardinal din Washington DC wanda aka ambaci sunansa a tabargazar lalatar nan wadda ta yi kanta a majami'ar Katolika tunda farko a wannan shekarar Muel ya mai gurbin Cardinal Leotro McCree Bishop din Washington DC wanda aka zarga da aikata lalata wasu ɗan saman jannatin Amurka da Rasha su biyu sun yi saukar gaggawa a duniyar mu ba tare da wani lahani ba ɗan mintoci bayan da aka cilla su sama a wani kumbo don su je tashar ƙasa da ƙasa ta sararin subhana wata kotun Turkiya ta yanke ma wani pasto ba Amurka hukuncin laifin aikata ta'addanci to amma sai kotun ta ce shekaru biyun da paston ya shafe a kurkuku sun zama madadin zaman fursunan da ya kamata yi don haka yana iya tafiya gida Amurka Jami'ar koko jami'ai a gabashin Uganda sun ce mutane sama da 30 sun mutu sanadiyar wata gocewar laka Martin Owen, kwamishinan sashen kai daukin gaggawa, ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Reuters cewa gocewar lakar ta gungura manyan duwatsu zuwa cikin kogi, don haka kogin ya batse har ruwa ya yi gaba da mutane da dama. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta faɗa da daren jiya Alhamis cewa mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael za ta bar yankin gabar Virginia ta nufi cikin tekun Atlantika. Masu hasashen sun ce iska mai barna da kuma ambaliya mai barazana ga rayuwa waɗanda duka biyun mahaukaciyar guguwar ta Michael ke haddasawa har yanzu suna barazana a sassan North Carolina da kuma yankin tsakiyar Atlantika.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba a madadin abokin aiki na Ibrahim Garba da ya taya ne gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da Bada Umarni sai injin namu Cedric Franklin ni Abdulaziz Adili Turo ke cewa mun bar ku lafiya daga Washington DC